A makon jiya ne dai gwamnatin jihar Plateau Simon Lalon ya rantsar da shugabannin riko a kananan hukumomin Jassa Arewa, Jassa Kudu, Riyam da Barikin Ladi. Shekara guda bayan an gudanar da zabe a sauran kananan hukumomin jihar. A taron manema labarai da jam'iyyar PDP a jihar Plateau ta kira, ta bayyana cewa rashin adalci ne da kama karya gwamnatin yayi na kin gudanar da zabe a kananan hukumomi hudu na shiyar arewacin jihar ta Plateau. Kakakin jami'iyar PDP a jihar Plateau John Akans ya mun karin haske.
Sun san cewa wayannan karamin hukumomin ba nasu bane ba za su ci ba. Sun tsoron fadi zabe ne. Sai an zo sun dibe zakarun su wanda sun takaita sai sun ba su wasu zama ta shugaban wayannan karamin
hukumomi. Na fahimce ka sun zabe APC ɗan takarar APC.
Ɗan takarar APC da ba a yi zabe ba. Sun zabe su wasu zama chamomi na local government. To haka ta bayar wannan abin wannan mulki Fir'auna ne. Shi yasa yau mun kira ku mu zo mu gaya muku an ba mun tashi mun kira muryar duniya ta ji ba to kaman earthquake ne zai haje mutane.
Me kuke bukatan gani an yi?
Mu da mun mu kawai zabe muke son a ji a yi. Domin idan ka san darajar jama'a ka san amfanin talakoki bai kamata ka danna haƙƙin jama'a ba.
Tun da gwamnati ita ce hukuma kuma ta riga ta sa waɗannan a matsayin su riƙe waɗannan ƙananan hukumomi. Wani mataki za ku ɗauka idan har a ce ba su janye ko kuma ba su cire su ko kuma ba su gudanar da zabe kamar yadda kuke bukata ba?
A kin san mu yan bin doka ne. Idan kuma gwamnati ba ta ji muryar kuke-kuken jama'a ba, me abun yi? Ai, akwai inda doka za mu.
Mataimakin shugaban jami'iyyar PDP na jihar Plateau a yankin da ba a gudanar da zaben ba, Chris Hassan, ya ce hujjar da gwamnan jihar ya bayar na rashin tsaro a yankin san ba gaskiya ba ce.
Kamar abu ya zo kamar wulakanci ke so mana, kuma rashin gaskiya da rashin demokradiya. Domin kwanakin baya an ce an dai ba za a yi zabe a wannan karamin hukumomi guda hudu ba don maganar rashin zaman lafiya. Amma mun ga an yi zaben president. Ai zabin nasu shi gwamna, ai zabin House of Assembly, ai zabin National Assembly, ba abun da ya faru, a koma ji a yi zabe. Kuma shi a matsayin shi ne shugaban Plateau, kuma da lawyer, tsananin lawyer, bai kamata ya abun da ba gaskiya ba. Abun da muka ga membobinmu na PDP, za mu bi har kashinta.
Ita ma shugabar mata ta jam'iyyar PDP na jihar Plateau, Martina Dakub, ta ce lauyoyinsu na kan nazari don ba su shawarwari kan matakin da za su ɗauka.
Ai, da suna da tunani ma da sun je sun dauke wani neutral person na sun sa. Saboda haka mu a party, mun riga mun sa su lauyoyinmu suna kan dubawa. Kuma ba da jimawa ba, lauyoyinmu za su ba mu shawara a kan abin da za mu yi.
A gefe guda kuwa, sakataren jami'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce abin da ake bukata shine samun ci gaban jihar Plateau.
Muna ganin abin da ya kamata a samu wane ne wanda zai zo ya daga darajar Jos-Nord, ya daga darajar mutanen domin a samu zaman lafiya mai dorewa wanda za a samu ci gaba da walwala da kuma inganci na tattalin arziki.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.